به ونفسه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو لتنين قوم شابيو قوتا رمضان هجر رمضان الله صلى الله عليه وسلم شكرا دودة لليهودة تلاتين ترى. Insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan masallaci na cikin wannan jami'a. Muna karatu a cikin Al-Qur'ani mai girma a wannan wata mai alhurma. Muna kuma karatu ne cikin suratul Tauba. Mun tsaya aya ta 126, zamu tashi aya ta 127. Muna fata Allah ya sa mu dace. Kafin fara karatu, tambayoyin da aka turo su ne kamar haka. Wannan yana tambaya, shin ya halatta mutum ya zama mutum ya bada auren mamarsa domin ya ga an yi? Ina matsayinsa? Ya halatta mutum zai iya bada auren mahaifiyarsa? Wannan ba laifi bane. Ya halatta, wallahu a'lam, ya zama waliyinta. Wannan bayan ya yi sallama, yace tambayarsa ita ce, idan mutum ya yi aure sai bai samu ya yi walima ba, shin daga baya zai iya yin walima in ya samu dama, ko da bayan lokaci mai tsawo kwarai kuwa? In ya samu dama zai yi. Wasu malamai suna ga wajibi ne, dole sai yayi, kamar yanda hadisin Abdurrahman ibn Auf, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, awlim walau bi shatin. Wannan kawai suka ga umarni ne, don haka yin walima wajibi ne a fahimtar sashin malamai. Don haka komin tsawon lokaci in dai mutum bai yi ba, to ana bin sa bashi su a fahimtar su, don haka zai iya yi, wallahu a'lam. Wannan bayan ya yi sallama, ya ce tambayarsa ita ce, misali mutum ya auri mata guda biyu a rana ɗaya, wacce ce ya kamata ta zama uwar gida? A wannan kuma tsakanin ku can ne, ai wallahu a'lam. Wannan bayan ya yi sallama, ya ce tambayarsa ita ce, ya bi wani limami sallar azhar, sai ji yana karatu har mu ma muna ji mai yake karantawa. Bayan mun idar da sallah, sai nake tambayarsa, yace akwai hadisi da yayi magana haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi? Mala yana neman ƙarin bayani. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin haka wani lokaci, ya sanar da mamu wasu ayoyi, ko saboda muhimmancin ko ayoyin rahama ko ayoyin azaba. Ana cikin sallan azhar sai ya bayyana karatu wani sa'i, ya ji yadda aya guda ko aya biyu ko aya uku, yana yin haka sallallahu alaihi wasallam. Amma ba kullun haka yake yi ba, ba kamar yadda ya faɗa ba, ba kullun haka yake ba, amma yakan yi haka. Don haka ya halatta mutum zai iya yi limami ana cikin sallan azhar ko la'asar, in ya zo kan wasu ayoyi da ya kamata mutane su ji don su wa'azantu, in ya ga dama zai iya yi a bayyane, ya faɗa su fito fili hakan nan, can kuma ya ci gaba da karatu a sirrance. Ya halatta. Ya ce, ina hukuncin haɗa shafa'i da wutiri a raka'a ɗaya? Wutiri kawai mutum ya yi, zai iya yi raka'a uku duka wutiri, raka'a biyar duka wutiri, raka'a bakwai duka wutiri. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wutiri da raka'a biyar, to haka ya halatta. Za a iya yin wutiri da raka'a uku, ya halatta duka wannan. Wannan kuma bayan ya yi sallama, ya ce tambayarsa, wani masallaci ne a ƙofar gidansu, limamin baya sallama ta hannun dama, ma'ana ta hagu yake fara sallama, kuma tun muna ƙanana kamar yadda ya rubuta haka yake yi. Sai wata rana ya same shi, yayi masa magana a hankalce cikin ladabi, amma bai bashi wata hujja gamsasshiya ba, shine shi kuma ya daina bin sa sallah. Don Allah malam, shin yayi kuskure a hakan? Wai ya kamata ka gaya wa malamai ne, a yi su gaya masa. Akwai malamai kila a masallacin waɗanda suke da shekaru irin nasa, ba kowane abu dole sai ka faɗa da kanka ba. In kai sanadin saƙo na gaskiya ya isa gurin wani, shikenan kana da lada, ba sai ka faɗa da kanka ba. Wani gurin in kai ka faɗa ba zai amfani ba, sai ka duba waye in ya faɗa zai amfani, sai ka faɗa. Don kai ka koma yanzu ka sake samu malamai da suka dace su masa magana, in kai musu bayani insha Allahu ta'ala, in su masa bayani yana iya ɗauka ya gyara shi, yafi alkhairi. Wannan bayan ya yi tambaya ya ce, a bayan ya yi sallama ya ce tambayarsa, limamin masallaci ne to amma baya cika ruku'unsa, yana yin doro, baya kuma baya kama gwiwansa ya sunkuya da kyau, to menene matsayin sallarmu? Duk waɗannan abubuwan malamai a cikin masallaci da dottijai a matsayin kwamiti, matsalan shi ne kawai sai ku ware kuna kyaman mutane suna kyaman ku, ko kuna ganin ba su daidai ba kun kasa gaya musu ta hanyar da ya dace. Kowane mutum da abun da yake za a iya yi masa ya zama ya fahimta. Wani baka taɓa karantar da shi ya san addini ba, sai ran da ya kuskure kawai ka zo ka fara da kuskure, ka fara diransa da kuskure, ba za ku fahimci juna ba. Wani baka taɓa karɓan kaya a hannunsa lokacin da yake wucewa ba, baka taɓa rike bokitin hannunsa ka shigar da shi gidansa ba a matsayinsa da dattijo a anguwar, baka taɓa keɓe lokaci ka gaishe shi cikin ladabi ba, kawai shi kenan sai ka zo ka ce bai iya ruku'i ba, kaga ba za ku daidaita ba. Saboda haka ku koyi ladabi, a yi wa mutane ladabi. In kai wa mutum ladabi, to insha Allah ta'ala za ka ga abubuwa suna tafiya sosai. Kwai dattijai da yawa wanda za ka ga in ka musu magana sun yadda kawai da maganar ka, ba don kawai ba, kawai don ladabi. Allah ya samu dace, wallahu a'lam. Wani bayan ya yi sallama ya ce, idan gwamnati ta ɗaukaka wannan shi yana bayani ne, ya ce salam, ya ce Allah gafarta wa malam, ƙarin bayani akan maganan abinci da ake rabawa yara a makarantun primary school. Ya ce akwai dokoki akan abun kamar haka. Ya ce na ɗaya, idan gwamnati ta ɗauke ka aikin dafa abincin, akan ba da yawan yara da za ka dafa wa abincin. Na biyu kuma ya ce, kuma ba za ka dafa wa sama da yara 150 ba. Na uku ya ce, babu 'yan primary 4, 5 ko 6 a ciki. Kuma ya ce babu malamai a bisa ka'idan da aka yi. Har ma da 'yan nazari su ma ba sa ciki. Ya ce bisala. To, kai, malaman primary fa suna shan daɗi. Kullum bayani a kansu ne. Saboda haka, wannan ya ƙara bayani ne akan wata tambaya ina jin da aka kawo wajen maganan za a ci abincin yaran ne ko ba za a ci ba. Wannan dai duk ƙarin bayani ne, wallahu a'lam. Wannan bayan ya yi sallama ya ce, mala an maka tambaya akan hukuncin yajin aiki a musulunce, amma kamar baka bayyana abin a fili ba. Ni kuma na san wani ma'aikacin jami'ar nan wadda kullun yana zama a gabanka, na ji shi ya ce yajin aiki a musulunce haramun ne da nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda shi tunda aka tafi yajin aikin ma'aikata wadda ba masu karantarwa ba, wato non academic staff, bai je ba ko na rana ɗaya. Na zo na same shi na tambaye shi hujja, sai kawo min wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa, a ma'anan abun kenan, za a yi wasu shugabanni masu riƙe haƙƙin jama'a. Sai wani sahabi ya ce, ya rasulallah, idan na sami kaina a cikinsu in ma shugabannin tawaye? Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, a'a, ka musu biyayya, ka nemi sakamakonka a wajen Allah. Au kama kala, ma'ana yin yajin aiki tawaye ga shugabanni ne. Sai na ce da shi, ai shugabannin ne ba sa jin tsoron Allah. Sai ce to kai ka ji tsoron Allah, ka yi wa annabin sada'a, idan ka ki ni dai na isar da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam, kar gobe in ji ka ce na ce yajin aiki haramun ne, annabi ne ya fada ba ni ba. Na same shi jiya na ce mishi to ga malam, an tambaye shi bai kawo mana hadisin da kai ka dogara da shi ba. Sai ya ce da ni, wataƙila malam yana jin tsoron ya bayyana muku hadisin don kada ya zama hujja akan duk wanda ya ji, amma duk wanda ya ji ya zama ya saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ce da ni, ni dai na san da aka tafi yajin aiki ni na ci salari na halal. Malam a warware mana wannan matsala. Ya ce kuma malam, wasu ma'aikatan asibiti da ke yajin aiki su sun ki tafiya, sun buya a bayan kungiyar Islamic Medical Students Association IHSAN, suna aikin su musamman ma yace masu aikin ceton rai don neman fallar Allah a wannan wata na Ramadan. Mala ina roko a musu addu'a na musamman. Muna fatan wanda basu je yajin aiki a yanayin da ake ciki na wajen abu na yajin aikin ma'aikatan asibiti din nan da ake fama da shi, waɗanda basu je ba Allah saka musu da alkhairi, Allah kuma ya taimake su. Abin da kuka yi bayani kuma kai da abokinka ko wanda kuke bayani da shi, kuma kun ce ni ban yi bayani a fili ba, kuma ba ku yi bayani a fili ba. Ni tambaya ne ka'idojin gwamnati, aka ce a dokan gwamnati za a iya yin yajin aiki. Ni kuma na ce a musulunce shine mutum ya yi aiki, sannan kuma duk wani mai aiki a biya shi haƙinsa. Wannan shine abin da musulunci ya tanada. Haka bayani ne a fili ne ina ga wannan. Sai dai wataƙila wani bai gane ba, ko wani ya gane, wallahu alam. Wannan bayan ya yi sallama, yace dan Allah malam, ina so a taya ni addu'a. Na ga wannan addu'a yake nema a wajen aikin mu, kuma a ranar da yake aiki wai aka yi sata yake, kuma yanzu haka yana hannu, don haka yana bukatan Allah ya bayyana asirin wanda suka yi. Inda yana da gaskiya, Allah subhanahu wataala ya bayyana wanda suka yi wannan aika, shi kuma inda yana da gaskiya Allah ya fidda shi. Wannan bayan ya yi sallama, ya yi addu'an alkhairi, yace mutum ne ya samu appointment a ma'aikatar National Lottery Commission, wato ita ma'aikatar aikinta shine kula da duk wasu wasanni na caca, yace gambling a rubuce kewaye. Amma a yadda yaga aikin, yace amma a yadda yaga aikin ba su suke yin cacan ba, suna lura ne da masu yin. Wannan duka abu ne ba za mu iya bada ansa kai ba sai in mun san abun hakikanin sa. Sai mun san abun hakikanin sa, wanda suka aka yi bayani muka gane, to nan ne za mu iya ganin cewa in mun san abu a cikin addini za mu iya bayani cewa ya halatta ko bai halatta ba. In ba mu sani ba kuma mu ce ba mu sani ba, amma dole sai mun san abun tukunna, wallahu a'lam. Wannan bayan ya yi sallama, tace ni ce al'ada ta takan yi al'ada, tace ta saba yin al'ada ƙarshen wata, sai ta yi family planning kamar yadda ta rubuta. Tace bata ƙara yin jini ba har shekara guda, cikin Ramadan sai ya dawo. Tace na saba yin kwana biyar sai ya wuce, sannan jinin bai yi kama da al'ada ba, launin baki da datti, sannan baya zuba, sai ta zo fitsari take yake zuba mata. Wani lokaci kuma yakan dan digo kadan, to shin malam za ta ci gaba da azumi da sallah ba sai kwana abunan ba sai kwana biyar ba bayan kwana biyar za ta gaba da azumi da sallah bayan kwana biyar da ta saba ko kuma yaya ai tunda tace ba jinin al'ada bane ya saba da jinin al'ada launin sa da sauran su ya zama ba jinin al'ada ba kuma tace tun ba rarrabonta da shi duk da cewa ta faɗi cewa ta yi planning ta yi family planning duka wannan masu ya kamata su ringa tinkarar likitoci in suna ganin cewa za su sha wani kwaya ko wani abu mutum ya kamata ya tinkari likitoci bayan sabawa Allah subhanahu wataala da yayi kuma sannan lafiyar sa ma fa zai saba mata in bai tinkari likitoci suka ga cewa kwayar ta dace da shi ko bata dace da shi ba haka ita ta sha sannan jini ya dauke sannan yanzu ya dawo a Ramadan ko wata kila don canjin yanayi ko don rashin abinci da take ci ko kuma don rashin shan kwayan a lokacin da ta saba sha wata kila wallahu alam amma dai jinin ta nuna yana da bambanci da jinin al'ada ya zama jinin ciwo wannan kwana biyar din ma bai kamata ta fasa yin azumi ba kuma bai kamata ta fasa yin ibada ba tunda gashi ma ya wuce kwana biyar din yana zuwa kuma ga yadda tsarin zuwan yake wannan jinin ciwo ne ta yi garza ya kawai zuwa asibiti su duba likitoci su duba yanayinta amma za ta ci gaba da azumi da sallah wallahu alam wannan bayan ya yi sallama ya ce tambayar sa ita ce ganin cewa mafi yawan turaren da muke amfani suke amfani da su kamar yadda ya rubuta dai muke amfani da su musamman body spray yace akwai alcohol ciki menene shari'a tace game da amfani da irin wannan turare a ba haka zaka bada ba sai ka ce mana turare kaza da kaza akwai alcohol wanda yake da percentage na kaza sinadarin turaren kaza ne ka wadi wannan a ilmance sai ka ce to meye amfani meye shari'a tace wajen amfani da wannan amma kawai mutane su rinka kikiro abin da ba su sani ba ko su rinka bibiya yanzu aka kawo wani zani a ce wannan zanin wannan abin da aka rubuta la ilaha illallah ne kai ta dubawa kai ta duwa wace ka nemi hada wannan harabin da wannan warhabin don ka mai da shi Muhammadu Rasulullah wannan duk la yukallibullahu nafsan illa ba sa ku yi wannan ba ko daga gani design ne daga ganin tirare waye ce ma akwai alcohol in akwai ka duba sinadaran ka bincike a matsayinka na ilimi in ka sani in baka sani ba masu ilimi su bincika a ali na ilimi sai a kawo tambaya a ilimance an gano kaza kaza masu ilimi to su kuma waɗanda suke almajirai a bangaren addini sai a ce to mai addinin musulunci ya faɗa wannan shine bayani gaskiya ba wai a rinka wani tunani haka nan ko kuma a jikin kwalban body spray kaga an sa alcohol me yake nufi da rubuta alcohol a wannan gurin ko menene da sauransu wannan duk ya kamata a bi shi a ilimance addinin musulunci ba wai yana so ya haramta abin da yake halal ba ba kuma yana so ya halalta abin da yake haramun ba amma kuma dole in zaka ce abu kaza haramun ne ka tabbata bisa hujja ka bada in zaka ce abu kaza halal ne ka tabbata bisa hujja ka bada don kai ne zaka dau nauyi a gaban Allah don haka sai an yi bincike sosai a ga mana gaskiyar lamari in mun sani sai mu yi bayani wallahu alam haka zamu ci gaba da karatu cikin suratul tauba aya ta 127 muna fata Allah ya samu dace
a'udhu billahi minash shaitanir rajim
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza ma unzilat suratu a duk lokacin da aka saukar da wata sura nazara ba'duhum ila ba'd sai kaga munafikai wannan sashin ya kalli wancan sashi ko su zama suna motsi da ido na nuna alamar magana na rashin yadda ko kuma wannan ya kalli wannan wancan ya kalli wancan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta ayoyin da aka saukar masa su kuma suna kallon juna suna magana da ido nazara ba'duhum ila ba'd sanan tan anjima kawai sai kai suna cewa hal yarakum min ahadin shin akwai wanda yake ganin ku ne wannan ya dan ce wannan ana gani na a ba gani na sai ya tashi ya fice zami ya bar gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wancan ma sai dan tuntubi dan uwansa da mutane suna kallo na ne a ba sa kallon ka kawai sai ya fice shi ma ya zami haka suke yi in suna da hal yarakum min ahadin thumma sarafu sai su tafi gaba ɗaya su watse ba sa son su ji abin da Allah subhanahu wataala ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ba za su yi aiki da shi ba ko kuma ya saba da son zuciyarsu ya saba da tunaninsu allati sarafa Allahu qulubahu, Allah ya tafiyar da zukatansu daga kan gaskiya, ya tafiyar da zukatansu daga fahimtar gaskiya, Allah ya bar zukatan bisa dulmu yawan da ta yi, sai Allah ya kyale su a haka. Allah subhanahu wataala ya ce bi annahum qaumun la yafqahun, saboda su mutane ne la yafqahun alhaqqa, ba sa fahimtar gaskiya. Wanda ya zabi son zuciya, duk yadda zaka yi da shi ka gaya masa gaskiya ba zai iya fahimta ba. Abin da yake cikin zuciyarsa na muni shi yafi zama a zuciyarsa, saboda abin da kake gaya masa na gaskiya. Ka karanta ayan alqur'ani ka fassara, sai ya ce kai to kaza, saboda mai zuciyarsa tana kulle da bakin ciki, tana kulle da bakin munin munafirci da kafirci, ba zai iya fahimta gaskiya ba. Shi yasa faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam, wanda Allah yake nufin shiryar da shi, sai Allah yayi masa kirjinsa da an fadi aya. Dama haka ne, in Allah da daga yau na daina, in mummunan aiki ne shikenan kawai ya daina. Dama haka ne, kai wallahi ban taba yi ba, ai ban san wannan abu akwai lada ba, daga yau in Allah da zan fara yi. Wani yanzu zaka ji ya ji wa'azi, insha Allah daga nan zuwa magariba ya fara yi. Wannan sune bayin Allah, alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, za su ji abin da Allah ya faɗa sannan su yi aiki da abin da Allah ya faɗa, kyawawan abin da Allah ya saukar. Amma wanda zuciyarsa akwai munafirci baya iyawa, Allah ya kiyaye mu. Na'am.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا
Allah subhanahu wa ta'ala yana yaba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, yana fadin sifofinsa, sifofin annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wato kasancewar annabi sallallahu alaihi wa sallam rahama ce ga talikai gaba daya, sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sha'awar rahama ga bayin Allah subhanahu wa ta'ala gaba dayan su. Yana sha'awar da ace kowa ma ya shiga aljanna, yana sha'awar da ace kowa ya ji sauki a rayuwa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da tausayi, annabi sallallahu alaihi wasallam yana da girmamawa, yana da mutuntawa, yana da girmama na gaba, yana da tausayin na ƙasa. Shi yasa Allah subhanahu wataala yake yaba shi. Allah ce laqad ja'akum rasulun, haqiqa ku sani ya ku bayin Allah, wani manzo ya zo muku, min anfusikum, daga karan kanku, daga cikin ku aka zabe ku, aka zabe shi, aka bashi manzanci. Azizun alaihi ma anitu, yana ba shi wahala ya ji ba daɗi, ma'anitin matuƙar kun shiga cikin damuwa har ranar tashin alkiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa damuwa in ya ga al'umma cikin damuwa, haka yake baya jurewa in ya ga al'umma cikin damuwa sallallahu alaihi wasallam. Kai ba al'umma ba, har dabbobi baya iya jurewa ya ga dabba cikin damuwa sai ya je ya bi kadun a samu mata sauki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika da tausayi, shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da irin wannan sifofin yasa da yawa suka musulunta. Lokacin da wani balarabin kauye ya zo yana shigowa masallaci, annabi sallallahu alaihi wasallam suna zaune da sahabbai, da ya kalli mutane ba sa kallon sa, kawai sai tsuguna gefe, kawai sai fara fitsari a gunsa, ya fara tsula fitsari. Sahabbai suka gan shi suka yi wata a kansa, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dakata, ku dakata, ku kyale shi, ku kyale shi. Ya gama, aka kyale shi har ya gama fitsari. Dama cikin masallacin ba kulo, balle masallacin ya yi gudu ya je nesa, kawai turbaya ne, don haka sai fitsarin ya yi ta zuba a guri daya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kyale shi ya gama, aka kyale shi ya gama. Suka ce wannan sai bulala, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kyale shi, ku debo gugar ruwa guda, ku zo ku zuba akan fitsarin. Aka debo aka zuba, yace ku kyale shi ya tafi, aka kyale shi ya fita ya tafi. Sai dawo kai, ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah, allahumma arhamni wa muhammadan wa la tarhamma ana ahadan. Kaga da zai sha bulala ne, annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana, yace ya Allah kai mun rahama ni da Muhammad kadai, kar kai rahama wa kowa. Saboda me? Saboda ai ba don annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ba da an masa bulala. To ashe annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai tausayi. Kaga wannan dabi'a ta tausayi da kuma mu'amala da bakauye da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sai sanya wannan balarabin kauye ya fahimci addinin musulmi ya kuma gane cewa lalle Annabi sallallahu alaihi wasallam lalle annabin Allah ne Annabi sallallahu alaihi wasallam rahama irin tasa ya sanya jama'a da yawa sun musulunta a duba lokacin fatawar makka lokacin fatawar makka da aka zo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo yana bayan gari tukunna Abu Sufyan ya je ya musulunta cikin dare don ba yadda aka iya ba za a iya cin nasara akan Annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen makka babu wani shiri da za su yi yanzu na makamai wanda za su iya tinkaran Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi sun tabbata kawai kai yanzu me za su yi kawai ba abin da ya rage musu illa su gudu musamman wanda suka tabbata sun yi tsananin gaba da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai guduwa suka gudu suka fita bayan gari suka je jeji suka buya wasu suka hau duwatsu suka makale in Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yana yanka mutane su daga can kawai sai su gangara bayan dutse su gudu shikenan wasu kuma dama sun yi nisa cikin jeji saboda sun tabbata abinda suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam suka kashe sahabbansa suka azabtar da su suka azabtar da shi suka bi shi har can suka karya hakaransa suka fasa kumatunsa duk wannan sun yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam to me suke jira kawai sun ga yanzu sai ramuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin makka lokacin da ya shigo garin makka ya ce aishela man aghlaqa babahu fa huwa an Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya rufe gidansa ya aminta ba za a taba shi ba mutane suka ce ah sai labari ake tai wai wanda duk ya rufe gidansa bai da matsala sai mutum ya shiga gida kawai sai ru sai rundunar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta wuce man da kala dara Abi Sufyan fa huwa amin wanda duk ya shiga gidan Abu Sufyan shi ma ya aminta ba za a taba shi ba shiga mutane sai su leko ta ta gida sun rufe kofar gida sai su rinka lekowa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wucewa yana zagaye garin Makka yana wucewa ya doshi dakin Ka'aba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mutane man da kala masjid fa huwa amin wanda ya je gindin Ka'aba shi ma fa huwa amin ba za a taba shi ba ya aminta yaqulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dakala almasjid fa huwa amin annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada sanarwa wanda ya shiga masallaci shi ma ya aminta annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo ya zo gindin Ka'aba ya tsaya ya kalli Ka'aba ya kalli cikin Ka'aba tukun a cike ki da gumaka annabi sallallahu alaihi wasallam yace a bashi kidin dakin Ka'aba aka take din dakin Ka'aba yana can gurin Ummu Usman Usman bin Talha Usman bin Talha shi ya musulunta amma mahaifiyarsa bata musulunta ba makulli kuma yana can Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace kar a balle kofar dakin Ka'aba domin shi ba dan ta'adda bane baya kare gidan wani baya rusa dakin Allah ne kuma gumaka ne a ciki amma yace kar a balle a je a karbo kidin a budewa na mai hankali sai an bude yake shiga ba kama kofa a kariya ba shi ba dan ta'adda bane sallallahu alaihi wasallam saboda haka aka ce aki din yana gurin mahaifiyar Usman kuma ita bata musulunta ba ta ce ba za ta bada ki ga kowa ba sai ta ina dan ta Usman ai ya musulunta ce je ka gurin ta kace ta bada ki din dakin Ka'aba ana so ne a bude in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana jayayya dan ta ce a dole ki fa ki bayar domin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ko mun yi imani da shi abin da yazo da shi gaskiya ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbo kidin ya taho da shi gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a bude aka bude ya shiga cikin dakin Ka'aba ya da gumaka yana karyawa yana cewa ja al-haqqu wa zahaqa al-batil sahabbai suka shigo ana karya gumaka ana fidda su aka tsarkake dakin Ka'aba gaba ɗaya babu gunki ko ɗaya kafirai da suke tsatse duk suna kallonsa ba su yi imani ba suna tsatse suna kallonsa sahabbansa kuma da aka zo wajen sama da mutum 10,000 su ko sun kewaye kowa da makami a hannunsa ba abin da ake jira sai umarninsa shi kadai abin da yace ayi shi za a yi in yace waɗannan kafiran su suka yi mun kaza suka yi mun kaza saboda ku yanka su shikenan kawai take za a yanka su su ma kafiran abin da suke jira kenan sun yi tsammanin zuciyarsa irin tasu ce Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an tsarkake dakin Ka'aba gaba daya ya tsaya yana rike da kofar dakin Ka'aba. Yace ya ahla Makka, ya ku mutanen Makka, kun fidda ni, kun kore ni daga inda aka haife ni, kun yi gaba da addini na, kun yi gaba da addinin Allah, kun yi gaba da wanda suka bani goyon baya, kun kashe wayansu. Yau me kuke tsammani za a yi muku? Me kuke jin ya kamata na yi muku? Suka shiru, yace ku fadi me kuke so na yi muku. Suka ce khairan akun karimun, wabu ne akin karimi, ba abun da muke tsammani a gurinka sai alkhairi, dan uwa mai daraja, dan uwa mai daraja, ba ma tsammanin komai a gurinka sai alkhairi. Ya dubi nan ya dubi can, yace izhabu fa antumut tulaqa, na yafe muku duk abun da kuka mun daga yau. Ai daga lokacin suka ce subhanallah, kowa kawai sai zo sai matsa gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. In ba manzon Allah ba, ba wanda za a yi masa abun da muka yi maka, amma ya dawo yau yana da iko a kanmu, amma ya ce ya yafe mana, wannan kai manzon Allah ne. Kowa ya yarda cewa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Sai masu dangi wanda suka gudu, sai mutum ya fita a guje, sai ya hau doki ya fasa jeji, sai je samu ƴan uwansa. Dan uwa mai daraja ya zo muku, ku dawo. Muhammad ba irin zuciyar mu bane, ku dawo. Ya yafe duk abun da muka yi masa, ya yafe. Ba a yanka kowa ba, ba a yanka kowa ba. Sai mutum ya dawo, aka zo gurin wanda suka hau dutse. Mutum yana daga ƙasa, sai ce ya ku mutane ku sauko. Me ya faru za mu sauko? Muhammad ya zo da wata irin zuciya ba mu taɓa ganin irinta ba. Kun san abin da muka yi masa? Suka ce ce to yau ya yafe mana. Da wane da wane da wane? Ba a kama su an yanka ba? Ce suna nan a raye har sun musulunta. Sai kawai mutum sai ya sauko, sai ya sauko, sai a garzaya sai masallaci. Aka cika masallaci, wasu sun musulunta, wasu kuma har yanzu ba su musulunta ba, amma suna tsaye suna kallon yaya abin zai kare. Annabi sallallahu alaihi wasallam, bayan an gama ana tsaye tarko-tarko, shi kadai yake magana. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kore shi cikin rauni a ɓoye bar Makka tare da Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Abdullahi ibn Uraiqit shi ne mai nuna musu hanya. Sai da aka haɗa kai, suka ɓuya, suka fita kogon Hira, suka je suka haɗu a can. Aka gaya wa Abdullahi ibn Uraiqit a can zai je ya same su. Asma Zulbijadaini ake ce mata, Zulbijadaini mabuciya abun nan majanyi guda biyu. Saboda me ta yi amfani da majanyinta wajen da tufafinta ta tsaga shi biyu wajen taimakon Annabi sallallahu alaihi wasallam? Ita take kai abinci a ɓoye sai da suka kwana biyu a kogo, ba wanda ya san inda suke. Don me? In suka fita a ranan ana bibiyansu, amma in suka ɓuya a wannan kogo za ta ɗau abinci in dare ya yi, ba wanda ya sani, daga gidan Abubakar Siddiq ta kai musu su ci abinci. Sannan mai kiwon Abubakar Siddiq ya tatso nonon raƙumi a kai musu su sha. Sannan ana duba musu yaya yanayi, sannan aka ba su labari, sannan suka fita suna tafiya shi da Abubakar kadai. Sai Abdullahi ibn Uraiqit shi ma yana can gaba. Abdullahi ibn Uraiqit al-Laythi radiyallahu anhu wa arda yana can gaba, sai suna bin kafar raƙuminsa. Wani sa'i sai ya ce musu a dakata, sai su dakata, sai su laɓe, sai shiga wani guri shi ma ya laɓe, kafirai su zo su rasa inda za su yi su wuce. Sannan tukuna ce za ku iya fitowa yanzu, sannan su fito da haka har suka je Madina. Saboda me? Za a kashe su, a kashe addinin Allah. Amma sai gashi wanda aka yi masa wannan abu yau ya dawo da izza da buwaya da ɗaukaka, duk garin Makka ba mai magana a jise shi. Shine kadai zai faɗa a yi aiki, shine kadai zai ce a bari a bari sallallahu alaihi wasallam. Gashi yau makullin ɗakin Ka'aba yana hannunsa, sai abin da ya ce a yi. Yana tsaya gurin, sai ta ina Usman ibn Talha, aka ce gashi nan. Ya ce wannan makullin ɗakin Ka'aba a hannun jatumarka ka karɓo, ku ne kuke kula da makullin tun jahiliya. Ya ce kamar mata ta riƙe, bata musulunta ba, amma kai tun da ka musulunta a matsayinka na ɗanta ta ci alfarma, ka riƙe wannan makulli kamar jatumarka ta riƙe. Daga yau na mayar muku shi, ni ba azzalimi bane, ba mai kwace shi a hannunku ila kiyami sa'a sai azzalimi. Duk wanda yazo yace zai kwace wannan makullin a hannun gidanku ba ku ba, azzalimi ne shi, kamar yar tarike. Har yau din nan, har yau din nan zuriyan su Usman bin Talha su suke rike da abunan kidin dakin Ka'aba. Har yau din nan su suke rike da shi, su ne suke wanke dakin Ka'aba. In sun gayyace ka suka ce sun yadda ka zo wanke Ka'aba da ake yi na shekara shekara, in da ka rubuta sunanka cikin wanda za su shiga dakin ka baba na a wance da shi in dai wannan gidan sun yadda to za a rubuta da kai kuma za a je a wance da kai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina bilal bilal ibn rabaha yace gashi nan yace to zo taka ka hau dakin ka baba ka hau can sama ka kira sallah bilal fa bakin fata habashiyun dan kasar habasha dan kasar ethiopia wanda ke nuna annabi sallallahu alaihi wasallam baya nuna bambancin launin fata shi ba dan ta'adda bane ba kare dakin kaaba ba da umarnin sa ba a rusa auren dakin kaaba da umarnin sa ba shi ba azzalumi bane da ya gama amfani da kidin dakin kaaba ya ce a mairo masu shi tare da cewa me rike wan bata musulunta ba shi ba azzalumi bane shi ba dan bambancin launin fata bane saboda haka sai ya kira bilal bakin fata yace ya hau saman dakin kaaba ya kira sallah kaga duk wannan babu shi babu ta'addanci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu bambancin launin fata babu zalunci wannan abubuwa guda uku su suka zo suka yi katutu a duniya a yau kullun ake zubar da jini da an kawar da su da an daina zubar da jini ayi adalci a daina bambancin launi sannan a zamanto an yi bayan an yi adalci sannan kar ayi ta'addanci ta'addanci akan dukiyar mutane da ta'addanci akan rayuwar mutane da jinin mutane shi ya kawo ka kasa zama lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore waɗannan gaba daya yace bilal ya hau saman daki ya hau saman dakin kaaba dakin kaaba ita ce inda aka gina dakin kaaba a duka doron ƙasa gaba daya babu inda yafi soyuwa gurin Allah irin wannan gurin da aka gina dakin kaaba kuma dakin kaaba ita ce tafi soyuwa a gurin Allah a doron ƙasa guri na biyu shine masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yanzu gurin da yafi soyuwa a gurin Allah a doron ƙasa shine Masjidul Haram dakin Kaaba da masallacin da yake waye ta guri na biyu shine masallacin Madina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yasa Bilal wanda da asalin sa shi bawa ne bauta ce ta kawo shi Makka sai yau shi aka yi amma ya sheda ba an bautawa da gaskiya sai Allah aka azabtar da shi a dalilin addinin Allah amma ya rike addinin Allah don haka ya zama ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sauti sai Abu Mahzura shi kuma ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka Bilal ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina sai Abdullah ibn Ummi Maktum shi ma ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi makaho ne wanda ya fi kowanne sauti a cikin su shine Bilal radiyallahu anhu arda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau saman dakin kaaba ya kira sallah ya hau saman dakin kaaba shine farkon wanda ya cewa ya fara cewa ashhadu an la ilaha illallah da aka ji wannan mutanen makka da wanda basu musulunta ba da wanda suka musulunta da maza da yara da tsofi da dottijai sai suka rinka fitowa daga gidajen su ana dosan ina dakin kaaba take sai kowa gurin yake tahowa an ji wani abin da ba taba ji ba makka ana cewa ashhadu an la ilaha illallah san an yiwa sai ce ashhadu anna muhammadar rasulullah kai wannan abu ya tada hankalin mutane aka zo wasu suna zubar da hawaye sahabbai suna zubar da hawaye suna mamakin yau a garin makka ba mai magana ana jin sauti yana cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah bayan ya gama kiran sallah abinda ake so a duba a gurin shine irin kasancewar manzon Allah yadda annabi Allah subhanahu wa ta'ala ke sibanta shi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitu harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira bilal ya hau saman dakin kaaba ya kira sallah akwai abubakar siddiq a gurin mafificin sahabbai amma ba a sa shi ya hau ba saboda mai babu bambancin launin fata babu laulancin kabilanci babu kabilanci a ciki bilal ba balarabe bane sanan babu bambancin yare babu bambancin dangantaka ta jini domin akwai abdullahi ibn abbas duk da cewa yana yaro karami a lokacin akwai fazl ibn abbas shi ma yana yaro karami a lokacin amma akwai abbas din kansa babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta a lokacin amma ba kira shi aka ce ya hau saman dakin kaaba ba a sai fata baka aka ce ta taka dakin kaaba ta kira sallah shine bilal ya taka dakin kaaba ya kira sallah aka zo aka taru mutane suka ce a
amma wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yaya aka kira bakin fata ya hau saman dakin Kaaba yace kiran sallah kuta to ai shine manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam baya nuna bambancin launin fata baya nuna ta'assubanci babu bambancin yare babu bambancin kabilanci babu bambancin menene babu bambancin menene shi yasa ya kira me ya kawo Bilal ya kira sallah imanin sa manzon Allah ya duba sallallahu alaihi wasallam amma su imani a wannan lokacin shi yana daga cikin masu imani mai ƙarfi domin an azabtar da shi har baya iya magana baya iya cewa Allahu Ahad sai dai rinka cewa Ahad 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 an dora dutse akan kirjinsa ana azabtar da shi ana masa bulala amma bai janye daga imaninsa ba wannan imani ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya duba wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya yace ya Bilal me ya faru naji karan kafanka a bayana a cikin aljanna Allah ya ji yadda ni naji karan kafanka kana tafiya a bayana a gidan aljanna me ya faru yace ya rasulullah ni dai bani da wani aiki da nake tsammani zai shigar da ni aljanna sai dai ni dai na san akwai abu daya kullun in alwalata ta ware nakan yi alwala bana zama ba alwala kuma da zarar nayi alwala nakan sallaci abinda Allah ya hore mu nafila ko raka'a biyu ko raka'a hudu ko abinda ya sawaka da zaka yi sa'a ka zama haka in zaka fito daga gida ko kayi wanka ko ka shirya zaka fita kai alwala in ka fito sai kai sallan walaha shikenan ka zauna da alwalanka ko yaushe da alwala to abun ne akwai matsala yawanci mutane sai an kira sallah sai ga wancan ya dau huta wancan ma ya dau huta in kaje tasha masu tallan maganin basir in kaje kasuwa tallan maganin basir in kaje jami'a tallan maganin basir duk ba su ya hana mutane rike alwala watakila wallahu alam to rike alwala ba karamin daraja bane sannan in kai alwalan kai nafila abin da ya sauka shikenan sai ka rike ta Bilal yace watakila wannan shine sirri ma'ana wannan shine sirri tsakaninsa da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace naji karan kafarka a cikin aljanna ashahid abin da muke magana wasu da yawa da suka zo suka ga Bilal ne a sama yake kiran sallah ga manya-manyan dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga jama'a da yawa sahabbai amma ka zabo bakin fata ya hau suka ce kai wallahi wannan mutumin manzo ne na Allah in ba manzo na Allah ba babu yadda za a yi Allah ya masa wannan daukaka amma baya nuna bambanci so da haka mun yi imani cewa wasu da wannan suka musulunta wani kawai yace kai ina ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah saboda me kawai dabi'a da manzon Allah ya nuna shi yasa Allah subhanahu wataala yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim hakika manzo ya zo muku daga kanku Allah ya zaba azizun alayhi ma anitum da kun shiga damuwa sai hankalin sa ya tashi harisun alaykum mai tsananin kwadayin ku ji dadi ne shi bil mu'minina raufur rahim mai tausayi ne shi mai jinkai ga mu'minai kai har dabbobi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya raqumi yazo ya kawo kuka gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah me gidana yana dora mun kaya mai yawa wanda yafi karfi na kuma baya bani abinci isheshe kuma sanai ta dukana Annabi sallallahu alaihi wasallam sai haba me yasa zaka yi haka raqumin nan ya kawo kukan ka da raqumin ya birjire ba mai iya kama shi an taro mutane su zo su kama wannan raƙumin a daure shi ma an kasa me shi ma idan yazo kusa da shi sai harbi kawai sai tsalle ba wanda yake zo kusa da shi karamin raƙumi ma da ya ga babban haka yake shi ma ya bijire suka bijire gaba daya an taru an rasa yadda za a yi da su ana cikin shinge Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mutane sun taru sai kai me yake faruwa da ya leko sai ga raƙuma ne kowa ya tsaya tarko tarko wanda yace zai je gurin raƙumin ya haɗu da bala'i sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo raƙumin yana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai taho a guje sai gurfana gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yana wani irin huti yana huti kur kur sai kawo bakin sa wurin kunnen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana huti kur kur sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shafa fiskan sa karamin raqumi ma da ya ga babban raqumi sai shi ma ya taho a guje shi ma sai gurfana gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana shafa fiskan sa sai ta ina mai wannan raqumi yace gani na ya rasulullah yace zo sai yazo yace wannan raqumin ya kawo kuka kana dora masa kaya mai yawa baka bashi abinci yadda ya dace daga yau kar ka ƙara dora masa kayan da yafi karfin sa kuma ka rinka bashi abinci in kana so ku zauna lafiya kenan sai bashi sai raqumi yayi biyayya kawai shikenan sai je ka shikenan sai raqumi yayi biyayya me shi kawai sai kama akala yana tafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma anitu ko dabba ce ta shiga tashin hankali annabi sallallahu alaihi wasallam baya jin daji shi yasa hatta dabbobi sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo hijjatul wada annabi sallallahu alaihi wasallam yace ga raquma guda 100 ya zo da su saboda me tausayin sa ga al'umma ya rinka tara kudi yana sayin raquma ya rinka tara kudi yana sayin raquma saboda za a je hijjatul wada yana son in an je ya yanka raquma 100 miskinai su ci daga naman da manzon Allah ya yanka ba manzon Allah jira yake in kun yanka ku kawo gidansa ba a'a shi jira yake ya yanka a ci haka dabi'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba jiran wani ya kawo masa abuwa sai ne jira yake shi abinda Allah ya hore masa ya ba iya wanda zai ba shikenan magana ta kare baya jiran wani ya bashi duran da zuciyarka ta mutu kana jiran wani ya baka ka samu naƙasu a rayuwa ka samu naƙasu a rayuwa daga ranan ko ka zama kai mai kamallaka a duniya ba za ka iya hakuri da shi ba sai dai ka ji kawai kana jiran wasu su kawo maka ga abun nan Allah ya baka amma kana jiran na wani saboda zuciya ta mutu kar ka jira na wani ka jira ka bayar kar ka ce Allah baku mu samu ka ce Allah bamu mu baku kullum muna maimaita wannan magana kar ka ce Allah baku mu samu a'a Allah bamu mu baku shi yafi wannan ita ce addu'a ta gaskiya domin me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yadul uliya khairun min yadis sufla hannun da ta mika ita tafi alkhairi ba ma tafi ba malamai da suke sharhin hadisin suka ce yadul uliya khairun laysa bi ma'ana akhyar khairun bi ma'ana alkhair kawai yawanci ana fassara khair bi ma'ana akhyar shine yadul uliya khairun min yadis sufla wato hannun da ta mika ita tafi ba wai ita tafi ba ita ce kawai tsantsa alkhairi yake tare da ita wanda yake kullun shi jira yake a bashi ya karba to shi wannan gaba ɗaya ma manzon Allah bai sibanta da alkhairi ba wanda yake dauke da alkhairi shine wanda kullun bayarwa yake saboda haka kan zuciyarka ta mutu kai kullun kana jira a baka kai kullun babanka wani har dabara yake wa babansa wai shi dan makaranta ne sai kirkiro wasu kudade da ba a yi su a makaranta ba ya ce wa babansa an kirkiro kudin kaza an kirkiro kudin kaza in zuciyarka ta mutu ba abin da zaka yi amma wani yana dalibi a matsayinsa na dalibi sai an samu hutu yake zuwa yayi wani dan ko abin da zai yayi buga buga amma zaka samu ya sayo yadi ko da na 1000 ne ya dinka gare da jamfa da wando ya kaiwa babansa wannan insha Allah akwai alkhairi a gaba a rayuwar wani yana nan ya dauko zani na 1000 ko na 800 iya karfin sa kenan saboda yana dan kokari ya hada kudin da zai hada in an koma hutu shi yake yi wa kansa registration shi yake yin kaza shi yake yin kaza kullun kuma bai hana yi wa babansa da mamansa insani ba don kai samu zani da na 800 ya ga masu kudi suna dauko zanin 50,000 less na 50,000 su kai wa iyayensu shi ko bai da hali amma yana da halin 1000 ya tara da kyar sai dinka ya kai wa mahaifiyarsa sai ya mama yi hakuri ai wannan sai tace Allah ya maka albarka to Allah zai masa albarka wata ran insha Allah sai ya dinka na 50,000 ya kai wa mamansa amma ina kar ka zama kana satan kudin babanka a shago kana ɗebe kudin kaza mahaifiyarka ta rasa yadda za ta yi wannan ba daidai ba ne baka katabus ina ba za ka yi kirki ba Allah ya kiyaye ko kuma Allah ya sa dai a gyara mutum ya yi kirki din annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ɗabi'a ta tausayi ɗabi'a ta girmama mutane ɗabi'a ta jin cewa wannan babba ne shi yasa lokacin da Abu Sufyan ya musulunta da daddare annabi sallallahu alaihi wasallam yace man da kala dara Abi Sufyan fa huwa amin wanda ya shiga gidan Abu Sufyan fa huwa amin Abu Sufyan yace a'a mu muna ce ya kansa tunda ashe ya san mutuncin mutane har wai wanda ya shiga gidana ma yanzu har ya san mutuncin gidana kaga da a ce burinsa shine mulki ba zai ce a shiga gidan Abu Sufyan ba sai dai ce wanda ya zo gidana shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ina ce man da kala dara Abi Sufyan fa huwa amin bayan ya zo ya tsaya mutane sun musulunta ya yafe musu ya kuma ya yafe musu sun gane cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne na gaskiya ko manzon Allah ne suka ce kai wannan manzo yanzu me za mu masa yanzu abin da za a yi masa duka gidansa da ya bari ya kaura ga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gidan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gefen safa a mai da shi library a yanzu a Makka a maktabatul menene maktabatul Makka ko maktabatul mai sunanta ina nan gidan gidan su manzon Allah inda aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka je wajen sa'ayi tsakanin Safa da Marwa in ka fita ta wancan dutse inda zaka tafi Mina ko kuma in mutai ta wada kafa inda ake shigowa daga dutse inda aka fafe hanyar kafa din nan kana fitowa in ka ga library anan gidan aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce to mu zo yanzu suna tsammanin annabi sallallahu alaihi wasallam zai je ya ce ya zo kwatan gidansa a zo a raba ko a zo ai kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ai tunda nayi hijira na bar wannan gurin bana bukatan taki daya a ciki ya yafi wannan saboda me shi ba duniya ce ta dame shi ba ba a tara duniya ce manzon Allah ya zo yi ba maganar mulki ba nasa bane ba shi ya zo yi ba maganan kaza ba shi ya zo yi ba duk abin da suke tsammani sai da kai tsammani cewa manzon Allah wannan shi ya kawo shi ya nuna musu ba haka bane wannan ya sanya kai suka ce a'a wai haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake me yasa muka rinka gaba da wannan ba a bar mu mun saurare shi ba ba a bar mu mun gane shi ba muka rinka yada jita-jita a kansa muka rinka fadin abin da ba gaskiya su a kansa ashe mutumin kirki ne ashe manzon Allah ne na gaskiya to shine Allah yake bayyanawa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitu harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah mutane suna bayan sa ya dauko doguwar sura yana tsakiyar karatu sai wani yaro yayi kuka dan jinjiri yayi kuka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuna yanzu haka fa mahaifiyarsa ta shiga cikin damuwa sai kawai ya takaita sallar sai yayi rukuyi yayi rukuyi yayi sujjada ya dago aka sake yin gajeruwar sarra gajeruwar raka'a yayi rukuyi yaje aka yi sallama kawai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah saboda waccar matar ta samu nutsuwa da yaron ta dan jinjiri manzo Allah yana tausayin mata mai jinjiri a lokacin da yake sallah da sahabbai ya takaita sallah umayma radiyallahu anha ta shigo tana yar jinjira ta zo ta samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sujjada dama takan zo wani sai in yana nafila ko a gida in ta zo dama shi yakan bude hannuwansa in yayi sujjada wannan sunna ne ka bude hannuwanka in ka dafa ba mutun ya damke hannuwansa a jikin hakarkarin sa ba ko ba mutun ya shunfuda hannuwansa a ƙasa ba annabi sallallahu alaihi wasallam sunna shine yakan yi haka kuma sannan exercise ne in kana sallah wanda yayi haka yana da bambanci wajen samun exercise akan wanda ya dunkule hannunsa kaman ba kauye annabi sallallahu alaihi wasallam yakan bude hannunsa Umayma tana jinjira sai ta zo ta shiga tsakanin hannun sai ta fito ta nan to wata ran yana masallaci tunda gidansa za a fito ne kawai ta koba sai a shigo masallacin sai ta shigo da ta shigo kawai sai ta rarrafa sai ta hau kansa yayyayi ya samo inda zai dafa ta ya rike ta bata fadi ba yayyayi bai samo ba sai ya ci gaba da sujjada kawai akai doguwar sujjada yana lalube sannan tukuna ya samo inda zai abuna sannan ya dago ya ce Allahu Akbar saboda mai tausayin yarinya kar ya dago ta fadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk al'umma sun yi doguwar sujjada dalilin yarinya karama can kuma mutane sun yi gajeruwar raka'a dalilin yaro karami wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗi gaskiya harisun azizun alaihi ma anitu harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim Allah ta fa inta wallau duk wannan sifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inta wallau in mutane suka juya baya suka ce ba za su yi imani da shi ba fa qul ka ce musu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hasbi Allahu Allah ya isa mu la ilaha illa huwa ba an bauta daga siya sai Allah alaihi tawakkaltu ga Allah kadai na dogara wa huwa rabbul arshil azim in kuma ku yi imani ba ku sani Allah shine rabbul arshil azim ubangijin al'arshi wanda yake komai girma domin hatta sama da kasa suna karkashin inuwan al'arshi ne sama da ƙasa gaba daya suna ƙarƙashin inuwan al'arshi kamar yadda muke ƙarƙashin inuwan sama haka sama take ƙarƙashin inuwan al'arshi ashe al'arshi ba ƙaramin abu bane to ubangijin al'arshi annabi sallallahu alaihi wasallam ya dogara da shi in dai ku ba za ku yi imani da shi ba ya kamata mu yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ƙara imani da shi mu jinjina masa mu rike sunnarsa shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa fa in atauka fa qul inni ana fa in atau abuna waqfi janahaka lil mu'minin فإن أتوك فقل إني أنا إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الله سبحانه وتعالى فإن أتوك إن سكت إذا صاب مكة فقل إني بريء ni na ku kuta kawai mimma ta'malun daga mun da kuke aikata to nan ma kuma fa in tawallu in suka juya baya duk abin da aka gaya musu game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma suka yi imani to fa qul hasbi Allahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim Allah ka ba mu ikon aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka sa mu ƙara imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yace mutane za a yi wasu mutane a ƙarshen al'ummarsa ya ga yawa sahabbai yace inna ashaddan nasi bi hubban ya'tuna min ba'di za a yi wasu mutane wanda suka fi kowa sona a ƙarshen al'ummata yace wannan mutanen yawaddu ahaduhu law ra'ani bi malihi wa waladihi wa walidihi a ƙarshen al'umman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi wasu mutane masu son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ɗayan su zai yi burin da zai ganni ya bada dukiyarsa gaba daya, ya bada duk abun da ya mallaka, ya bada ƴaƴansa, a ce in ka biya waɗannan za a baka, za a maka visa, a baka ticket, a kai ka inda zaka je ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda son manzon Allah za a samu mutane da za su iya bada ƴaƴansu da dukiyarsu su je su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A yanzu baka gani akwai bayin Allah a Najeriya wanda zaka ga suna bada dumbin kuɗi, a ce umra sai naira 500,000, sai naira miliyan, sai naira kaza, haji sai naira miliyan da kaza, sai naira kaza, amma baya hana su. Wani ya sai da gonarsa, wani ya sai da shanunsa, wani ya sai da gidansa, yana so ya je ya salla a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A sheda manzon Allah yana nan da rai, ba za mu iya bada kuɗin mu gaba ɗaya mu je mu ganshi ba? Kalle ka ka ganshi ka dawo, kai Allah ka ba mu iko, Allah ka sa muna tare da shi a gidan aljanna, ko mafarkinsa kai ka more. Ni dai na taɓa mafarkinsa alhamdulillah. Ya kamata Allah subhanahu wataala ya azurta mu. Na yi mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wata lokacin muna Madina ranar Juma'a, daren Juma'a na yi mafarkinsa, yana zaune a kujera, muna zazzaune a rauda, a rauda muna zazzaune, yana gaya mana wasu abubuwa. Mafarkin ga shi fari sol da gemunsa, sai ce na yi kaza wannan abun, alhamdulillah ina ta yin addu'a Allah ya sa na yi shi, wa mahaifiyar mu ya ce na yi, kuma alhamdulillah an yi shi, bata bar duniya ba har sai da nayi wannan abu, alhamdulillah. Saboda haka Allah subhanahu wataala ya bamu dacewa, wanda biyu yayi mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an ji malamai insha Allah alama ce ta husnul khatima, zai samu kyakkyawan ƙarshe. Allah ya samu kyakkyawan ƙarshe, ko mutum bai yi mafarkin sa ba insha Allah zai samu kyakkyawan ƙarshe, wallahi ta'ala alam.
dukkan bayin Allah da suka turo suke bukatun bayin Allah su tsaya su da addu'o'i dukkan mu gaba daya muna da bukatu gurin Allah subhanahu wata'ala wanda aka ambata shekaru kullun ana tare da shi anan amma bana Allah subhanahu wata'ala ya karbi rayuwarsa muna fatan da irin sa duka Allah ya gafarta musu dukkan mu gaba daya in mutuwar mu ta zo karshe Allah ya daura rayuwarmu cikin imani Allah ya sa mu cika da imani Allah ya hada mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin jannatul firdaus Allah ya yafe mana kurakuran mu wasu sun turo rashin lafiya Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya wasu sun turo matsaloli wata ta ce ko wani ya ce tsakanin sa da matarsa Allah ya daidaita su wasu wata ta turo abinda ta samu na jarrabawa game da miji da kuma mai mummunan aqida wannan duka yawanci ya kamata a rinka dan bincikawa ko kuma a rinka muhimmin bincike lokacin yin aure sannan kuma ai aure bisa yarda da aqida da sauransu yawanci ana yin kuskure a dabi'un mu nan a aure ba za a yi bincike ba in mutumin kirki yazo ai ta wasu abubuwa an samu abunan kuma zo ai ta nadama Allah kiyaye Allah subhanahu wataala ya sa ƴaƴanta su zamanto masu tarbiya masu aqida kyakkyawa aqida ta ahlus sunna aqida ta alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya sa shi ma bijin Allah ya ganar da shi ya gane alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa ya daina wata mummunar aqida da yake yi kuma Allah ya sa ya daina shaye shaye ita kuma Allah ya bata canjin sa wanda zai zama na ƙwarai gare ta sannan kuma wanda zai zama alkhairi gare ta Allah kuma ya sa ƴaƴanta su zama shiryayyu wallahu a'lam dukkan mu gaba daya kowa da irin bukatun da yake da shi wasu masu damuwa Allah ka yaye musu damuwoyi masu bukatu Allah subhanahu wataala ka biyawa kowa bukatun sa ta alkhairi Allah ka hada mu cikin jannatul firdaus Allah ka yaye mana kula Allah ka gafarta mana kurakuran mu Allah ka daidaita duk wanda suke da matsaloli a tsakanin su mai martaba da yake ayyuka shi ma na alkhairi Allah subhanahu wataala ka kara masa karfin gwiwa Allah ka yi mana kariya tare da shi da dukkan wani mai manufa ta alkhairi Allah subhanahu wataala ka taimake su duk wani mai gudanarwa da akwai bayin Allah akwai masu hali wanda suke ciyar da bayin Allah ayyuka na gari suna yi akwai irin wanda zamu buga misali da shi cikin matasa engineer Anas wanda yake bada dukiyarsa ga waɗanda suka dace da kuma ciyarwa da gine-ginen gurare na alkhairi muna masa fatan alkhairi a rayuwarsa duniya da lahira Allah kuma ya kara masa karfin gwiwa a cikin arzikin sa dukkan masu irin wannan ayyuka a ko ina suke Allah subhanahu wataala ya taimake su Allah kuma ya saka musu da alkhairi dukkan mu gaba daya muna da abuna dukkan mu gaba daya muna da bukatun dukkan mu gaba daya muna da bukatun bukatu daban-daban a gurin Allah subhanahu wataala Allah ya biya mana bukatun mu akwai bayin Allah waɗanda suke karance-karance musamman masu karatu na PhD wanda suke ma'aikata ne a wannan guri suna fama da kalubale na daban-daban a cikin harkokin karatun su muna fatan Allah ya kawo musu mafita Allah kuma ya taimake su registrar na wannan jami'a shi ma yana kwance fama da rashin lafiya yana kwance a asibiti kamar da labari ya zo mana Allah subhanahu wataala ya bashi lafiya Allah subhanahu wataala ya sa ya zama kafara cikin wannan jinya da yake dukkan marasa lafiyar mu Allah ya basu lafiya Allah subhanahu wataala ya taimake mu Allah subhanahu wataala ya saukar mana da albarka a gidajen mu Allah kare mu da kariyarsa Allah saukar mana da albarka a wannan gari namu na Gombe da sauran garuruwan musulmai baki daya matasa Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya Allah ya shiryar da mu duk abin da za a rudar da matasa Allah subhanahu wataala ya kare su wanda duk yake nufin bata su ko yake nufin amfani da su ko don siyasar sa ko don bukatar sa ta duniya Allah ya mayar masa kaidin sa kansa Allah ya shiryar da matasa ya tabbatar da su wajen riko da alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu zama masu biyayya ga iyayen mu da kakannin mu in sun rasu Allah ya ba mu ikon addu'a gare su Allah ka sa mu na daga cikin yantattu da mu da iyayen mu da kakannin mu a wannan wata mai albarka Allah ka hada mu da su cikin jannatul firdaus innaka ala kulli shay'in qadir Allah ka saukar mana da albarka cikin ilimin da ka sanar da mu ka sanar da mu ilimi mai amfani Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman ya rabbal alamin ya arhamar rahimin Allahumma ij'alil qur'ana al-'azim rabi'a qulubina ya hayyu ya qayyum wa jala'a ahzanina ya dzal jalali wal ikram Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم من أرادنا أو أراد أهلنا أو ذرياتنا بسوء أو شر
اللهم عليك به إنه لا يعجزك. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء أو شر اللهم أشكله بنفسه يا حي يا قيوم. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل علينا بركات من عندك في مجلسنا هذا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا ذا الجلال والإكرام. يا إماتا الله كشري يدسو الله كتيمكيسو يا إماتا دا سولان يا إماتا مسلمي الله كأذرتاسو دا هجابي دا كنيا دا كمالا دمي نفين تباس tarbiyansu Allah kamar masa kaidin sa kansa. Allah ka kare su daga sharrin shedan. Ya'ya mata da suke karatu a wannan jami'a da suke karatu a gurare daban-daban ya'ya musulmai Allah ka sa su gane tarbiya da ta dace gare su. Allah ka tabbatar da su akan tarbiyar musulunci. Allah ka kare su ka azurta su da hijabi da kunya da kamewa innaka ala kulli shay'in qadir. Duk mai nufin bata su Allah ka kamar masa kaidin sa kansa. Allah karka bashi nasara akan su. Allah karka bawa shedan nasara akan su innaka samiyun qaribun mujibud da'awat. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa أنت نستغفرك ونتوب إليك.